kamar yadda ma bayanai suka tabbatar. Rundunar sojin Najeriya ta mako dange waɗannan ƴan bindigan sa kai ne tar da ke ikirarin aiki a matsayin ƴan sa kai na civilian JTF a garin Arufu da ke kan iyakar jihar Benue da Taraba. Kuma lokacin ma da aka cafke waɗannan mutane, biyar daga cikinsu na rike da bindigogin AK-47 shaƙe da albarusai. Haka nan ma kuma wasu sun rugo domin hana sojoji tafiya da waɗanda aka kaman, to amma kuma sam sojojin soke, kamar yadda kwamandan battalion Lieutenant Colonel Ibrahim Gambare ya yi wa manema labarai ƙarin haske.
Among them are this civilian joint task force from Benue State who were arrested by my men in Arufu.
Kun dai san cikin kwanakin nan ana ma fama da matsalolin tsaro a bangaren jihohin Benue da Taraba, matsalolin da suka haɗa satar mutane domin neman kuɗin fansa, satar shanu, kisan da ke daidai da ma fashi da makami, kuma aiko a watan jiya sai da aka sake wani ɗan majalisar dokin jihar Taraba mai wakiltar mazaɓar takunta ɗaya. Kuma ba tun yau ba muke samun rahotannin wasu ƙungiyoyin da ba na hukuma ba kan fage da sunan banga, to amma ko suna aikata to annuti, kuma a cikinsu su ne waɗannan da suke kiran kansu NJTF na jihar Benue, wanda muka cafke a ƙauyen Arufu da ke cikin ƙaramar hukumar Ukari na jihar Taraba. An cafke su dauke da manyan bindigogi na AK-47 guda biyar. Kai, bari ma na baku kuji daga bakin su. Bincike dai na ma nuna cewa gwamnatin jihar Benue ne ke daukar nauyin NJTF din da ma sama musu makamai ta hanyar wani Alhaji Aliyu Tashaku. Kuma fiye da 700 daga cikin NJTF din sama da 1,000 na da makamai bayan samun horarwa daga zababbun tsoffin jami'an tsaro, kamar yadda daga cikin wanda aka kama ya tabbatar. Ni dai sunana Simon Tiwarba, mun soma wannan aiki ne tun bara, kuma a farkon watan shida da ya shuɗe ne ma gwamnatin jihar Benue ta saman bamu irin waɗannan bindigogi domin yaƙi da wani kasungumin ɗan fashi da makami. Kuma tun wannan lokaci ne ma ake ci gaba har lokacin da aka soma samun rikicin Fulani makiyaya domin mu tabbatar da zaman lafiya a wuraren da ake samun wannan rikici. To wai kowa ka ce ma yake baku waɗannan bindigogi?
Na governor of Benue State.
The governor?
Yes. He with Alhaji Aliyu, the two people that are working for us.
Gwamna, ina nufin gwamnan Benue tare da Alhaji Aliyu Tashaku shike ba mu bindigogin da ma albarusai a matsayin kayan aiki.
We need to send the train off from Jogin there. The member will go train there. Come and handle all this thing.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Kama sa adawa sai gori zo su shawa cikin zawa filin daga. Mamman sani karkashe fagen daga.
Ina so shekamani karku mai da ni mata.
Kama sa adawa sai gori zo su shawa cikin zawa filin daga.
Latin lokacin batan nan da an kai da masara shan shiya. A yi da wuce ba daɗi ma zan ba masu yin shago gwarmaya. Yone da batun ku yo nazarin zan ba ku labarin mazan fama
kama sa adawa sai gori zo so shawa cikin dawa filin daga
kasan so shawa shan yaki shi ba ya shira umarni yake sun magulun.